أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu na kusa da na nesa ina muku sallama din ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasar littafin al-manzumatul baiquniya wanda a yau shine halkan mu ta 8 kuma halkan mu da ta gabata mun tsaya inda malamin mu na magana akan sunaye na marwayata hadisi wanda shi wannan yana magana ne akan sunaye shine abin da yake cewa muttafiqun da kuma wanda yake muftariqun mun ji bayanin su da kuma wanda aka ce ma mu'talifun da kuma muttafiqun da kuma ainihin wata mukhtalifun da kasance mu'talifun da kuma mukhtalifun wanda mun ji su a wancan halka ta mata gabata wanda su dama abin da fa'ida irin wannan domin mu ta san bambancin bambancin waɗannan sunayen ya zama don tayyu ya zama waɗanda sun ka haɗu ga sunaye din ya zama wani da'ifi ne wani kuma thiqa ne to kaga in ka san su gaba ɗaya to nan zaka gano idan wannan ne sai ka gano shine thiqan in kuma wannan ne kuma ka gano shine da'ifi din to wannan shine kuma a yau za mu tashi ne inda malam zai muna magana akan hadisi munkar wanda amma kamin mu ci gaba daga halkar mu da ta gabata mun yi karatu ga hadisin da yake muldarbi to akwai wani karatun da ya kamata a ce mun yi ilhaqi ne wa saboda sun so su yi kama da juna domin shi ma a fahimce shi ne wanda ake cewa mukhtalaful hadithi to ya kamata mu yi ilhaqi ne duk da yake shi malam nan mai littafin na baiquniya bai kawo shi ba amma da ganin kamar kusan suna da alaka da shi muddaribun din to yana da kyau mu ayi bayanin shi domin a fahimce shi ma wanda shi wannan da ake cewa mukhtalaful hadithi din nan wato shine a samu hadisai guda biyu wanda suke a ma'anar su zaka ga kamar sun ci karo a zahiri amma kuma hada su yana yiwa a yi jam'in su to wannan shi yake cewa mukhtalaful hadisi in ka kalla zaka ga kamar sun ci karo amma kuma akwai wanda za a yi jam'in su kuma sai a hada su sai ya zama sun hadu din kuma to shi yake cewa mukhtalaful hadisi wanda idan ya kasance aka samu shi irin wannan mukhtalaful hadisi din nan to za a duba a gani ta hanyoyin da za a yi jam'in nashi din misali shine kamar irin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa la adwa wala diyarata cewa wata la adwa babu rabuwa wato shine babu ciwo ya tashi daga wanga ya zo ga wanga shine la adwa wala tsirata kuma sannan babu champi mutai rika champi ira ban gannan kawai sai kaje an ce wai in kana kiran sallah zaka zama talaka da sauran masu kama da haka wa ya zibil to irin wannan abubuwan na champi shine manzo Allah yake magana cewa wadannan abubuwa basu da asali basu zaka la adwa babu rabuwa ma'ana babu ciwo ya tashi daga wanga ya je ga wanga wala tsirata kuma babu champi sai kuma aka samu wani hadisi wanda manzo Allah sallama shi kuma yake fada cewa firra minal majzumi firaraka minal asadi firra minal majzumi ka gudu daga mai rashin lafiya ta zafi ta kuturta irin firaraka minan asadi irin gudun da kake yi wa zaki wai ma'ana kinan in ka tsaya kusa gare shi za ka iya kamuwa da wannan ciwon in kana tare da shi kenan to kaga irin wannan hadisan misali kaga in an ka kalla sai ga kamar a zahiri kamar sun ci karo da juna la adwa an ce ba a dauka wani ciwo ga wani kuma an ce ka guje ma mai rashin lafiya ta kuturta to kaga za a yi kenan to shine sai aka ce nan jam'in nasu yana yiwuwa saboda haka wanda jam'in nasu kai yiwuwa shi yake ce mutalaful hadisi din anan daga cikin fuskokin da malamai sun kai magana na jam'i na wannan hadisi don ba fuska ɗaya suka faɗa ba amma dai zan faɗi ɗaya ne daga ciki abinda suke cewa shine wato ita wannan rashin lafiya da ake magana wato ba ta tashi ga ɗabi'ata da kanta daga wanganan da don kana kusa gare shi kai mai lahiya sai ta koma ta zo kuma gare ka kai ma ta same ka. A dabi'a ita watan rashin lafiya din ita da kanta da kashin kanta tayi hakan ba za ta iya ba. Wannan sai dai da kaddarawa ta Allah madaukakin sarki sannan abun zai yi tasiri din. Don ka zauna kusa ga mara lafiya sai in Allah ya kaddara abun zai yiwu hakan sannan ya yiwu. Kuma kaga an sha gane abun yana kasancewa ba hakan nan ba ko sai a ce ai rashin lafiya kaza idan mutum yana zauna kusa ga mai ita shi ma zai dauka. Amma sai kaga ga wani kuma yana tare da mai wannan mai rashin lafiyar amma kuma bata same shi ba. Saboda me? Saboda Allah yana son ya gode ikon nashin shine kai ba ciwon ne da kai ne ya ka tashi ya je wurin wani din ba. Yawwa ba shine ka fita daga wanganan ne ba in kana kusa ga mai ciwon sai dai ya same ka ba. A'a sai in Allah ne bisa ya sa abu ya zama sababi. Zaman naka na kusa ga shi ya zama shine sababi na kamo ka da shi bisa kaddarawa ta Allah. Amma in dai babu wannan in Allah bai kaddaro wannan to ba za a taba yiwa din ba. Kamar yanda an sha gani hakan yana faruwa. To wannan yana daya daga cikin inda malamai suka yi magana cewa to anan don haka la adwa din nan ma'anar shi shine wato ba ita rashin lafiya ba ta iya tashi da kanta su ji ga wani don ka zanna kusa ga mai ita sai da kaddarawa Allah shine ma'anar la adwa din ba a dauka ciwo daga wani sai tare da kaddarawa ta Allah. Yawwa to wannan shine kuma wasu kuma suna cewa kuma haddada haka na har yanzu la adwa din nan kuma yana dauka cewa wato ciwo ba a dauka ta ga kowane irin kalan nau'in ciwo ba a dauka ta ga wani sai ya zama ita wannan na zafi ta kututa din nan da aka yi magana ita kadai ce aka kebanci aka iya dauka din ya zama shine abin da hadisin suke magana sauran rashin lafiyoyi gaba daya ba za a dauka din ba sai wannan. Amma dai aka kalli wannan wanda mun ka fara ne ta farko din wannan fuskar ta farko na cewa ba za a dauka ba sai da kaddarawa ta Allah to wannan shine mafi abin nan fituwa da fitar ma'ana karara. To wannan mukhtalaful hadisi kenan shi ake ce mutalafin hadisi sannan shi wannan mutalafin hadisin in an ka same su to dama ko ci abin da za a yi kenan za a duba a gani jami'i nasu ya za a hada su an gane. Idan kuma aka ta watan wurin jami'i din kuma ba su hadu ba to sai a duba a gani shin akwai to wani wanda ya shafe wani tunda an sani akwai annasikh da mansukh cikin hadisi shi ma ana samu ne kamar misali hadisin Imam Muslim da ruwayata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa nahaitukum an ziyaratul quburi fazuruha yace da na hana ku daga ziyarar kaburbura to yanzu ku je ku ziyarci kaburbura din kaga kenan da annabi ya hana kaga yayi hali kenan yanzu da ya bada izini yace aje ayi kaga waga magana da yace aje ayi kaga ta shafe waccan ta hani din na farko din to kaga wani hadisi yana shafe wani ne ko kamar irin hadisin nan da wanda yake magana kan layya cewa wanda ya layya kare aje naman layya sama da ya wuce kwana uku ya rarrabar da shi gaba daya. To amma daga baya kuma sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa mutum ya ci yayi sadaka kuma ya aji din babu laifi ko ya wuce kwana uku din kaga yanzu wangan da ya ce mutum wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mutum ya ci kuma ya aji kuma yayi sadaka ya aji kuma ko da wuce kwana uku ba komai kaga ya shafe wancan na farkon kenan. To misali ne irin wannan nasikh da mansukh cikin hadisi din to shine in an ka diba wadanga irin wannan hadisin yayi ta'arudi din amma kuma gashi bai haduwa to sai ai adiba gani akwai wanda ya shafe wani kamar irin hakan shikenan wannan shine sai a yi riko da wannan nasikh din in an same shi din wanda ya shafe wancan din kenan. Sannan in kuma ba a watan wannan nuskha din shafe shi din ba ta tabbata ba kuma ba a samu ba to sai a yi tarjihi sai a duba a gani to wane ne wanda yake mafi rinjaye wajen karfin sanadi da sauransu watan cika sharuɗa na karɓa kenan sai a yi aiki da shi. Kuma shi hanyoyin da na tarjihi suna da yawa wanda malamai dai da yawa sun yi bayani akan su wanda akwai الشيخ عبد الله سراج الدين اتكن وان لتافي ده نشرحين وان لتافي نا منظومة البيقونية يا أمبا تشوى حازمي يا فدا اتكن لتافي ني العتبار وان ده يكي تشوى سوات ان نمبسكو كنا ترجيه سون كي بسكا همسين ان وان نمبتيبا اتشيك وان نمبتيبا حقودا همسين دوكا سنن اكوي شيكما امام الإراك اشيكما يا كي سون كي dari da ashirin dari da ya sun kai dari da goma fuska ma'ana daban-daban na tarjihi sun kai dari da goma kamar da shi al-Iraqi din ya faɗa imam al-Iraqi. Amma imam suwidi shi kuma ya talhisin waɗannan gaba ɗayan su din waɗanga fuskokin ya mai da su guda bakwai amma ƙarƙashin kuma kowane kashi daga ciki ya kunshi kuma wato shi ma fuskoki da yawa ciki to wannan da shi ne kaga fuska dari har da wani abu fuska dari da goma in wannan bai yi ba an canza wannan ne wajen tarjihi din to kaga ashe abun ba karami bane aiki ne na malamai kware da gaske saboda haka ba nan take da kaji hadisi kawai shikenan zaka zo ka ce ƙarya ne wannan hadisi ya saba ma ba haka ake yi ba sai duk an bi wadannan matakan da malamai sun ka tsara din sannan ya abun bai yi ba sannan sannan sai a bashi matsayin ya zama hadisi mulɗalibi kenan in ya zama duk fuskokin da za a bi na tarjihi bai yi ba yayi duk an bi su amma bai samu ba an bi hanyoyin da za a bi na hada su kuma bai hadu ba duk dai waɗannan bayanan da muka yi na akan hadisi mulɗalibi din nan duk in sai abu ya gagara sannan zai zama matsayin mulɗalibi din to wannan kenan sannan idan aka bincika amma an so a samu wane ne wanda yake watan yanda za a hada su hadu bai yi ba an nemi wanda ya shafe wani ciki ko ba wanda ya shafe wani ciki sannan kuma an nemi watan tarjihi din shi ma abun bai yi ba to duk in abu ya gagara to shikenan sai a yi tawakkuf daga gare shi ya zama kenan mulɗalibi kenan wannan shine saboda haka wato shi wannan sanin kuma irin wannan gaskiya malamai suna cewa yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske domin yana daga cikin nau'o'in ilimin da na hadisi wanda yake ya wajaba ga dukkan wani malami ya san su musamman ma malamin da yake hada tsakanin ilimin hadisi da fiqhu da usul kuma yana daga cikin waɗanda suke nutso sosai da gaske wajen istinbadi na fahimto waɗansu ma'anoni waɗanda suke masu zurfin fahimta to irin waɗannan suna da buƙatar lalle a ce an san wannan kamar yadda malamai suke faɗa shi yasa ake cewa farko wanda ya fara wallafa littafi akan wannan mas'ala din shine al-Imam Shafi'i wanda an ce shine farko wanda ya fara magana a cikin wannan ya rubuta littafi game da ainihin wato irin waɗannan hadisai din waɗanda za a hada a jami'in nasu din sannan akwai shi ma Ibn Qutayba ya rubuta littafi akan hakan wanda ya same suna Ta'awilu Mukhtalafil Hadisi haka ya rubuta mashi haka yayi wannan littafi din domin bayani irin waɗannan hadisan da aka gani kawai sun cika rubutu yayi manganu masu kyau kware da gaske an ce kuma da yake sannan bayan wannan kuma akwai Al-Hafiz Ibn akwai Ibn Jarir shi ma yana daga cikin wanda sun ka wallafa littafi shi ma akan haka Ibn Jarir sannan haka nan akwai mashhurin littafin da kowa ya sani ko Al-Imam Ath-Thahawi wanda yana da littafi mai suna Mushkilul Athar littafi ne mai matukar muhimmanci kware da gaske wanda yana tattaro irin waɗannan hadisan waɗanda ake ganin kamar sun ci karo da juna shi kuma zai zo ya bayani ga fuskokin su ta yanda za a hada su din wannan littafin babba ne kware da gaske kuma saboda haka yana da muhimmanci sosai da gaske wanda mujalladai ne ba mujalladi ɗaya bane yana da kyau a ce an ana kula da shi don haka duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya tuntuni malamai duk sun yi sun gama na waɗannan ayyukan a ce hadisi kaza ci karo da juna duk sun yi sun gama to shi ma da hawaye ya littafi Mushkilul Athar yana da matukar muhimmanci kware da gaske wanda yayi bayanai sosai da gaske masu muhimmanci cikin shi sannan shi yasa Ibn Khuzaima kamar yanda Sheikh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki ya faɗa a cikin littafi ne na Al-Manhajul Latif fi Usulil Hadith Ash-Sharif wanda ya magana cewa Ibn Khuzaima ya ce wato yayi magana mai matukar watan kyau game da irin waɗannan hadisan waɗanda aka gani kamar sun ci karo da juna shi kuma sai yana hada su a yi bayanan su a jami'in su wanda har shi Ibn Khuzaima da abin da yake cewa laysa thamma hadithani muta'aridani min kulli wajhin yace babu wani hadisi guda biyu wanda sun ka ci karo da juna ta kowace fuska ma dukkan hadisan da an ka ruwaito suna haduwa sai ya ce wa man wajada shay'an min zalika duk wanda ya samu wani abu daga cikin wannan ma'ana yana ganin hadisan sun ci karo da juna ba su haduwa sai ya ce to falyatini lu'allifa bainahuma yazo man nizan zan hada mai su tsakanin su wai duk wani hadisin da kaka ganin cewa wannan hadisin ya ci karo da juna ba daidai suke ba kaka kareta Ibn Khuzaima ya ce kazo inda yake shi zai hada maka su ba kaga wannan duk aiki ne malamai sun riga sun yi sun gama tuni amma a yanzu sai ka ji ai ta hayaniya kawai mutum da ya dauko hadisi da ya yi karhin kwakwalwa ta ya yi karhin fahimta da shi kenan ƙarya ne ya ci karo da juna bai yiwa saboda ya sa mu hankali ne wannan rashin tunani ne kuma akwai watan rashin sanin rashin biyayya ga su waɗanda suke masana fannin masana abu nan masana hadisin ne fa kamar garati Ibn Khuzaima kowa sai yana daga cikin manyan malamai hadisi amma ga shi ne yake faɗa cewa watan babu wani hadisi wanda ya ci karo da juna in ma har mutum ya gani shi to shi ya zo gari shi zai hada mashi bayan Allah to amma sai ka ga yanzu ana ta hanya ga sunan kurum ana ta fama hakan ga to Allah ya fahimtar da mu ya bamu fahimta kuma ya bamu ikon aiki da dukkan abin da muka karanta alfuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan dai a taka shine mukhtalaful hadisi wanda ni ga ya kamata mu yi ilhaki ne a cikin wancan karatun saboda haka a yanzu abinda zamu ci gaba shine inda malama yake mana magana akan hadisi wanda yake munkar wanda yake cewa wal munkarul fard bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu at-tafarruda matrukuhu ma wahidun bihim farad wa'ajma'u li da'afihi fa huwa karad. Yace wal munkaru, hadisin da ake cewa hadisi munkari shine al-fardu bihi rawi, wanda marwayaci ya kadaita da shi, ya kuma shi wannan marwayacin gada ya zamo gada ta adiluhu, adalcin shi ya zamo la yahmilu tafarruda, bai ya dauka kadaituwa da ruwayata hadisi. Abin da yake magana shine hadisi wanda ake cewa munkar shine hadisi wanda mutun da yake da'ifi ya ruwayato. To idan mutun ya kadaita da'ifi mutun ne sai ya kadaita da ruwayato hadisi, shi kadai ya ruwayato shi, kuma ga ya da'ifi ne shi, to wannan hadisi munkar kenan. Kuma wato musamman sai ya ruwayato ya ci karo da wani hadisi wanda wani thika ya ruwayato. To idan aka samu wannan mutumin da'ifi ya ruwayato hadisi, wanda yake thika ya ruwayato hadisi, sai wani da'ifi shi ma ya ruwayato wani hadisi, shi kuma sai ya ci karo da wancan hadisin wanda wancan thika din ya ruwayato, to wannan hadisin na wanda da'ifi din shi aka ce ma munkar, shi kuma na wancan din wanda yake thika din shi kuma sai a ce mashi ma'ruf, shi ake ce ma'ruf na thika din, shi ko na da'ifin sai a ce mashi munkarun. Wannan shine hadisi munkar. Sannan wanda wannan ta'arifi shine dai wanda yake magana mafi wanda ake dogara gare ta, don akwai wani ta'arifin daban, amma dai wannan shine abin da malamai suka rinjaye, wanda Al-Hafiz Ibn Hajar ya rinjaye da wannan din shi ma, wanda ana cewa shi Ibn Salah yana ganin cewa abin da ake cewa hadisi munkar da Shazi dukkan su mutaradifa ne, kamar dai ne, kamar suna tare da tunani, amma sai dai ya zama shugabannin malaman hadisi duka sun saba da shi Ibn Salah akan wannan bangare, kamar irin su shi Al-Hafiz Ibn Hajar din da sauransu, domin shi abinda Ibn Hajar yake faɗa yace wa qad ghafala man sawwa bainahuma, duk wanda ya daidaita tsakanin al-munkar da kuma ash-shadh, yace wannan yayi ghafala, yayi rakana. To wannan shine, sai yace iyaka da shi munkar da shadhi suna tarayya dai ne a cikin abinda ake cewa al-mukhalafa kurum, yawa amma suna rabuwa a cikin suna din, tunda shi munkar wanda da'ifi ya ruwayato ne, shi kuma shadhi kaga thika ne za ya ruwayato shi ma, sai dai ya saba ma wanda ya fi shi zama thika ne, to wannan shine. Saboda haka shi misalin kamar irin wannan hadisi munkar, kamar hadisin da Ibn Abi Hatim ya ruwayata ta hanyar Hubayb bin Habibin, shine Hubayb bin Habibin, shi kuma wato dan uwa ne ga Hamzatu Zayyat, dan uwan Hamzatu Zayyat ne. To shine ya an ruwayato shi Ibn Abi Hatim ya ruwayato wannan hadisi ne daga Hubayy bin Habibin, daga kuma Ishaq, daga Abu Ishaqa, daga Aizan bin Huraisin, daga Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Shi kuma yace manzo Allah sallama yace man aqama salata, duk wanda ya tsaya da sallah, wa ata zakata, ya bada zakka, wa hajja, wa hajjal bait, ya ziyarci dakin Allah, mana ya aikin haji kenan, wa sama ramadana, ya azumin watan ramadana, wa qarat daifa, kuma yatan ya ciyar da bako, ma'ana ya saukar da baki, ya ba su liyafa na abinci, to wannan mutum da kalil jannata zai shiga aljanna. Wanda wannan hadisi sai shi Abu Hatim din ya faɗa, ya ce shi wannan hadisin munkari ne, domin shi Hubayy da ya rute shi dai saboda shi da'ifi ne shi dama, ko kamar yanda wannan hadisi Imam Tabarani ya rute shi a cikin Mujamal Kabir nashi, kuma akwai al-Imam al-Haythami a Majmu' al-Zawaid ya ce cikin shi isnadin wannan Hubayy bin Habibin din nan, to shi da'ifi ne shi. To shine na Abu Hatim yake cewa watan wannan hadisin munkari ne saboda daga cikin thiqatu akwai wadanda sun ka ruwayato shi wannan hadisin daga Abu Ishaq din, amma kuma matsayin mawqufi sun ka ruwayato shi, basu yi raf'i ne ba zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama. To shi kuma sai ga Hubayy shi kuma ya saba masu, ya ruwayato shi kuma a matsayin marfu'i, su kuma wanda ya fi shi zama thiqa ya ruwayato shi a wajen a matsayin mawqufi shi ko. To saboda haka, to tunda ko shi ba thiqa bane, ya saba ma kuma wanda athiqa shi da'ifi ne shi kuma, to wannan shi yasa hadisin nashi ya zama munkar, shi kuma wancan na thiqa din shi za ce ma'ruf din. Saboda haka idan aka samu irin wannan hadisin da'ifi ya ruwayato, thiqa kuma ya ruwayato, to wanda thiqa ya ruwayato shi za a dauka shi a matsayin ma'ruf, shi kuma wanda shi da'ifi din ya ruwayato shi kuma shi yake cewa munkar. To wannan shine hadisi wanda ake cewa munkar, wanda shine nan malam yake gaya mana cewa wal munkaru, hadisi munkari shine al-fardu bihi rawin, wanda marwayaci guda ya kadaita da shi, ya kuma wanda shi wannan mutumin gadata adiluhu, adalcin shi ya zamo la yahmilu tafarruda, bai daukar kadaituwa da hadisi, a ce shi kadai ya ruwayato hadisi kuma a karbe shi ba zai yi ba, to shine ake cewa hadisi munkar. Sannan sai kuma yanzu kuma mallan zai gama da shi kuma hadisi wanda yake cewa matruku, wanda yake cewa shi ko matrukuhu ma wahidun bihin farat wa ajma'u lidda'afihi fa huwa karat. Yace matrukuhu shi kuma hadisi wanda yake cewa matruki shine ma wahidun bihin farat, wanda mutun daya ya kadaita da shi. Kuma su malamai wa ajma'u sun kai ittifaqi, sun kai ijma'i lidda'afihi, ga raunin shi wannan mutunin da ya roto shi din. To shi wannan hadisi fa hawa karat, shi wannan kamar hadisi ne wanda yake mardudi, ba za a karbe shi ba kenan. Saboda haka ma'anar hadisi wanda yake matruki, wato hadisin da wani mutum ya ruwaito shi kadai kuma ya ruwaito shi, kuma shi mutumin gaba ɗaya malamai sun ittifaki akan cewa shi da'ifi ne shi ya. To wannan shine hadisi matruki. To kaga kenan shi wannan hadisi matruki yana da sifofi guda biyu kenan. Na farko shi maruwacin ya zama wanda an kai ittifaki ne bisa ga cewa da'ifi ne, ta hanyar ana tuhuma tai da ƙarya, ko kuma saboda an san shi yana yin ƙarya, amma sai dai ƙaryar da yake ba cikin ruwayar hadisi yake yin ta ba, amma dai an san yana yin ƙarya can ga wasu manganu nashi ne wa da kullun na jama'a, amma dai ba a taba samun tabbaci cewa ga hadisi yayi ƙarya ciki din ba. To wannan tuhuma da aka mashi shi din ne. In ya zama tun farko makaryacin ne shi ya, to wannan dama sunan hadisi ne maudu'i, in tun farko dama an san yana ƙarya cikin ruwayar hadisi, to wannan shi maudu'i za a ce mai kai tsaye. Amma in ya zama tuhuma ce aka mashi kurum, ba an tabbatar da yana yi ba, to shine hadisi ne matruki yake ce mashi. To kaga in ya zama yana yin ƙarya can ga wasu abubuwa nashi, amma ga hadisi ne ba a da tabbacin yayi ko yana yi, to wannan shi yasa abba za a amince ma hadisin nashi nan take ba, saboda wannan tuhumar da ake mashi ta hanyar ana tuhuma tai da fasikanci, ko kuma rabkana, ko kuma yawan wahami. To mutum ya zama haka nan hadisin shi ya zama matruki. Sannan kaga na biyu, kadaituwa tai da ruwayar hadisin, shi kadai ne ya roto shi, ba a ruwaito shi ta wata fuska ba, shi kadai an karbi ya roto shi, kuma ga yadda da'ifi ne shi, kuma shi kadai kadaita da shi ya. To wannan sai hadisin nashi ya zama matruki kenan. Wanda misalin shi kamar ruwayar Amr ibn Shamr daga Jabir al-Ju'fi daga Haris daga Sayyidina Ali radiyallahu anhu, da haka shi wannan Amr din nan matrukul hadisi ne, shi wannan Amr din nan ya Amr ibn Shamr kenan ba. To saboda haka kamar irin ruwayar shi ta haka din, to ita matsayinta matruki yake cewa. Haka na kamar irin hadisin sadaqatu daqiqi daga Farqadin daga Murrata daga Abubakar radiyallahu anhu, to shi ma irin wannan wato matruki ne shi ma. To wannan misali ne aka bayar kamar daga wanda za a samu ne wanda suke matrukai din. To wannan waɗannan su ne hadisi wanda yake matruki. Sannan kaga kenan, in muka kalla dai shi wannan hadisi matruki dai a takaice, ba a ce mai maudu'i ba, saboda tuhuma ce kawai aka mai da ƙarya. Yawwa, tunda ko tuhuma ce aka yi da ƙarya, ba ana tabbacin makaryacin bane yana ƙaryar ba, to shi yasa ba za a ce mashi maudu'i ne ba kai tsaye, sai dai a ce mashi hadisi ne wanda yake matruki. To wannan shi ne abin da yake hadisi matruki, wanda shi malamin da yake gaya mana din cewa matrukuhu, abinda an matruki shi hadisi, shi ne ma wahidun bihin farat, wanda mutum ɗaya kadaita da shi ya. Kuma wa ajma'u, malamai suka yi ittifaki, suka yi ijma'i gaba ɗaya, li dha'afihi, ga raunin wannan mutum din, to shi wannan hadisi fa huwa karat, to shi kamar hadisi ne mardudi, ma'ana wanda gaba ɗaya ba za a karɓa ba kenan. To wannan shi ne hadisi wanda yake mardudi. Kuma da yake ina ganin za mu tashi ga hadisi wanda yake maudu'i, to yana da bayanai masu muhimmanci kwarai da gaske wannan hadisi din nan maudu'i. To mun kace kuma za mu fara shi yanzu, lokacin ba zai ɗauke mu ba, kamata ya yi mu bar shi sai mun dawo halaka ta gaba, sai mu yi karatu akan shi hadisin maudu'i din kawai. Saboda haka za mu tsaya a nan, kuma insha Allah in muka dawo halakan mu ta gaba, za mu iya kammala wannan littafi insha Allah gaba ɗaya, za mu iya karance shi in mun dawo halaka ta gaba in Allah ya dama. Fatan Allah ya mana jagora dukkan inda muka yi daidai, Allah ya karɓa mana kurakuranmu, muna rukun Allah ya yafe muna, Allah kuma ya fahimtar da mu daidai ba mu yi kun gyarawa. Alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.